أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatun da muka saba na sati-sati khawatirul qur'aniyya muna cikin suratul baqara da yau muna 25 ga watan safar hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda shine daidai da 23 da watan 10 2019 sati da ya wuce a suratul baqara mun za aya ta 158 da 57 insha Allah yau zamu tashi aya ta 158 kamar yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna safa wal marwa min sha'irillah safa da marwa mana wannan wurare guda biyu wanda ake kai kawo a wajen su lokacin da ake haji ko kuma umara wanda yana daga cikin rukunai na haji ko kuma umara mutum ya kai kawo har su bakwai idan ya je daya idan ya dawo biyu haka to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce waɗannan abubuwa guda biyu da safa da marwa suna daga cikin abubuwa wanda suke shari'a na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma hajjal baita Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce duk wanda ya je haji na wannan daki mai girma shine dakin Kaaba a wai tamara ko kuma ya je don bayar da umara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kenan babu laifi a gare shi yake ya rika kiyaye tsakanin su yana zuwa yana zawo wa man tatawwa khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda yake aiki na alheri na nafila wanda yake fa inna na alheri ne fa inna Allah shakirun alim to lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai godiya ne kuma masani ne da aikin da mutun yayi yana Allah madaukakin sarki zai saka mishi safa da marwa Abubakar ibn Abdurrahman yake cewa فَلَعَلَّهَا نَزَلَتْ فِي هَذِهِ مَعْنَى وَنَّ آيَةً تَسَبْقُوا أَجْكِمْ وَأَنَّمْ قُفِهَا أُولَئِ وَهَا أُولَئِ مَعْنَى أَكُوِ الرُّوَايَةَ وَرْتَجَتَ إِمَامُ الْبُخَارِي لَكَ آسِمْ دَنْ سُلَيْمَانِ يَجَجِي وَسَأَلْتُ أَنَسًا أَنِ الصَّفَى وَالْمَرْوَى نَاتَمْ بِي أَنَسْ دَمَّالِكِ suka ce su suna ganin kaman irin aiki ne na jahiliya inda kun san aikin haji aiki ne wanda yake da dadde manzo sallallahu alaihi wasallama ya isko shi aka gyara shi aka daidaita shi duk wani abin da aka cakula ko kuma abin da aka gama da shirka sai aka rabe shi da waccan shari'a tun daga annabi ibrahim alaihi salam to Anas bin Malik sai yake cewa mu muna ganin safa da marwa kaman wani lamari ne abubuwa ne na jahiliya falamma ja al-islam amsakna anhuma yace lokacin da musulunci yazo sai muka fasa safa da marwa tunda suna ganin a lokacin kamar wani aiki ne na jahiliya su suke yin wannan aiki fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita wannan ayar inna safa wal marwa min sha'irillah kada yanda kuka ce kun wasa safa da marwa kamar kuna ganin aikin jahiliya ne kenan ba haka bane bari dai safa da marwa suna daga cikin shari'u na ubangiji madaukakin sarki haka kuma akwai hadisi ingantacce daga imamu muslim hadisin jabir wanda yake wani hadisi ne mai tsawo wanda Jabir ibn Abdullah yayi bayanin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haji daga farko zuwa karshe hadisi ne mai tsawon gaske sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma faraga min tawafihi bil bait ada ila rukun fastalamahu a cikin hadisin yana bayanin haji lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare tawafi sai je wajen rukuni mana wannan da ake cewa shan nono ake cewa ko inda dai ake dan lekawa dan sumbace shi wannan dutsen za ku gani shi haka a cikin Kaaba an dan sa mai wani karhe mai walƙiya to Manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dake tawafi kenan ya kewaye daki guda bakwai so bakwai shikenan sai ya zo wajen shi ya dan shahe shi yana daga cikin sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Jabir bin Abdullah sai yake cewa summa kharaja min babi Safa a can masallacin Harabi akwai babin kowa da ake sunanta kowa Safa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tinkari can wai kulu yake cewa inna Safa wal Marwa min sha'irillah sai yake karanta wannan aya summa qala abda'u bima bada Allah bihi kenan zan fara da abinda Allah ya fara Allah ya fara da Safa sai nan sai kiraye Marwa kenan lokacin da mutum zai safa da Marwa a yakin haji daga Safa zai fara in yaso kuma sai je Marwa kuma sai karasa daga can kenan ba zuwa da zawa ba za a lissafa guda idan mutum ya je yayi tahiyya guda in ya dawo yayi biyu idan ya koma kenan daga Safa za a fara kuma daga Marwa za a kare inda zuwa da zawa guda bakwai zai a ruwayar Imam an-Nasa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ibda'u bima bada Allah bihi kenan ku idan za ku yi aikin haji ku fara daga abinda Allah ya fara Allah ya ce inna Safa kenan daga Safa mutum zai fara zuwa Maryam zuwa Marwa a cikin wannan kasabi ne na sabkar da ita wannan aya Anas bin Malik me yake cewa yace muna ganin kamar jahiliya ne sai Allah ya tabbatar ashe tana daga cikin abubuwa na shari'a sai kuma musulunci ya tabbatar da shi har ma ya zama to rukuni ne daga cikin rukunin haji mana rukuni shine duk wani abinda idan baka yi shi ba to dole sai ka dawo shekara mai zawa ka cika shi in yaso kuma a lokacin haji za ta zama do cikakkiya amma sauran waɗanda abinda ba rukuni ba mutum zai iya yanka mana ko kuma yayi azumi sai ya zama do kaman yayi jabrukin mana ya dora kuskuren da yayi na aikin sai ya zama do aikin haji ne cikakke lafiyayye to Manzo sallallahu alaihi wasallama ga dalilin wannan hadisin da yace ibda'u bima bada Allahu bihi sai malamai suka ce ai Safa da Marwa rukuni ne mazhabi Imam Shafi'i da kuma Imam Ahmad da ruwaya daga Malik radiyallahu ta'ala anhu kenan wannan rahimahumullahu jami'an wannan sai ke nuna cewa Safa da Marwa rukuni ne amma akwai daga cikin malamai wanda suke ganin Safa da Marwa wajibi ne walaysa bi rukun kenan wannan kuma magana ce wadda ta farko ita ce ta ƙarhi da Safa da Marwa kamar suna daga cikin rukunai na aikin haji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar dole ne sai mutum yayi su dan bai ba sai ya cika su malaki ta kaji bayyana Allah ta'ala anna tawafa baina Safa wal Marwa min sha'irillah a wannan ayar Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa Safa da Marwa wannan tahiyyar da ake ana zawa yana daga cikin alamomi na Ubangiji subhanahu wataala daga cikin abubuwa na addini Safa da Marwa kuma tarihi ne wanda ya tabbata daga Annabi Ibrahim alayhi salam da iyalin shi lokacin da Allah subhanahu wataala ya umurce shi ya dauki matar shi Hajar ya kai ta can wurin da babu komi gairar zira'in amma akwai dakin Allah madaukakin sarki wanda mala'iku harko suka yi shi kuma shine horkon daki da aka taba yi a duniya bayan mala'iku sun yi shi ya dan bace za a ce ko kuma ya dan mana kakkare Annabi Ibrahim alayhi salam da shi da dan shi Isma'il kuma suka kara jaddada shi to tarihin kahin Makka ta zama gari Allah ne ya umurci Annabi Ibrahim alayhi salam ya dauki matar shi Hajar ya tafi da ita can ya je aje ta lokacin da ya je aje ta da dan guziri kadan da dan ruwa kadan Annabi Ibrahim alayhi salam ya tayi bar su anan umurni ne na Allah madaukakin sarki tace ya za ka tayi ka bar mu yace a Allah ne ya umurce shi tace ko inda Allah ne ya umurce ka to shikenan Allah ba zai tozar da mu ba to ruwa ya kare abinci ya kare akwai duwa Safa da Marwa duka duwa su ne mana kenan ita uwar Isma'il Hajar alaihi salam in ta zo sai ta hawo dutsen Safa ta riga lekawa ko ta tsinkayo wasu jama'a ko ta tsinkayo wani wuri inda za ta je ta samu abinci ko ta samu ruwan sha idan ba ta ga koyin ba sai ta sauko kuma ta tayi Marwa haka take tana zuwa tana zawa har sai lokacin da Allah ya fitar da ruwan Zamzam albarkar mana wurin shi danta irin dan malamai suke cewa dan yaro karami dan aje shi yana dan tura kafa yana tura kawuwa to sai ruwan ya fito a to Allah subhanahu wataala sai arzuta su da wannan ruwan to kun san kuma yana daga cikin dalilai inda ake samu jama'a musamman a yanayi na da har ma yanzu inda aka samu wuri aka samu ruwa a wuri to tunda mutanen makiyaya ne kenan dole mutane za su rika zawa wurin masu wucewa sai suke ganin kamar tsuntsaye tunda tsuntsuwa da ruwa su kuma suna da ilimin yanayi na Sahara duk lokacin da za ka ga tsuntsaye ko wani abu kenan ba a rasa ruwa a nan sai suka dan kewayo Larabawa sai suka ganta nan shikenan wannan zai yi zauna wannan zai yi zauna har garin ya zama gari annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma Allah madaukakin sarki mara ya tura shi can mara yana can cikin sakon shi su kuma ga suna a nan to Allah subhanahu wataala sai albarkaci ita Hajar da danta Isma'il da wannan ruwan na Zamzam wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tu'umun ma'u Zamzam ta'amu tu'imin wa shifa'u suqmin mana ruwan Zamzam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa niyyar da ka shashi da shi yake ma aiki idan ka shashi dan ya ma maganin abinci to zai ma maganin yunwa shine ma'ana ta'amu tu'imin yace kuma shifa'u suqmin din ko mutun ya shashi dan neman waraka dan neman lafiya to shikenan sai mutun ya samu waraka ma'ana dai ruwa ne mai albarka Allah subhanahu wataala ya hudo shi a wannan wajen daki mai girma wannan kuma duka suna daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala game da bayin shi wajen godiyar ni'ima da kuma girmama gidan annabi Ibrahim alaihi salam shine khalilullah kaman badadai Allah ya zabe shi daga cikin masoyin Allah shine na horko horko wanda ya zamanto khalilullah to a takaice kenan azuwa da take ba mu labari idan yaje haji Safa da Marwa suna da tashahilla kenan can lokacin da yake cikin tunanin mutane yana daga cikin lamari na jahiliya to ba haka bane yana daga cikin addinin musulunci wanda yaje haji ko kuma wanda yaje umara dole yayi Safa da Marwa to Allah subhanahu wataala ya ce wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim Allah mai godiya ne kuma masani ne mana aikin da kai Allah zai gode maka irin sa'ayin da mutun yayi musamman daga nan mutun zai darma niyya yayi asusu ya tare kudaden shi yaje yake ya tuke billar kadaji to laina Allah subhanahu wataala zai gode mishi game da wannan aikin da zai saboda Allah shakirun ne kuma alim ne Allah zai sanya albarka a cikin rayuwar mutun Allah subhanahu wataala ya taimake mu
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا waɗanda suke ɓoye abinda muka sabkar na ayoyin alkur'ani min albayyinati ayoyi bayyanannu wanda ba su buƙatar wani ruwa-ruwa abu ne wanda yake zahiri wal huda da kuma shari'a da Allah subhanahu wataala yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yazo da ita min ba'di ma bayyanahu linnasi bayan mun bayyana shi ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi bayani fil kitabi a cikin littafi alqur'ani yace kaza haramu ne kaza halak ne kaza ya kamata kaza bai kamata ba to sai a samu daga cikin bayin Allah wasu sai su riga koye irin waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko kuma ma'aiki tsira da hankali tabbata gare shi ya ce kaza abu kaza idan mutum ya yi shi shari'a ne yana kan hanyar shari'a abu kaza kuma bata ne sai ka same su suna koyewa don kada mutane su gane ulaika ya'lamuhumullah Allah ya ce waɗannan irin sakamakon da Allah zai musu wani mummunan sakamako ne na cewa za su samu tsinuwa daga wajen Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye wa yal'anuhumul la'inun duk wani mai tsinewa ma zai tsine musu kenan wanda ba Ubangiji ba jami'il alam sai Allah ya ce illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu kuma suka bayyana wancan abin da suka koyi ma mutane na gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da shari'a fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce to waɗannan zan karbi tubarsu wa ana tawwabur rahim in ji Allah madaukakin sarki cewa ni ne mai yawan karɓar tuba kuma mai jin kai illal ladzina kafaru innal ladzina kafaru sai Allah ya ce waɗanda suka kafirta wa matu wa hum kuffar har lokacin mutuwarsu yayi suka rasu suna kan hanyar kafirci ulaika alaihim la'natullah to waɗannan su ma suna da tsino Ubangiji madaukakin sarki wal mala'ika da mala'iku su ma za su tsine musu wan nasi ajma'i mutane gaba ɗaya su ma za su musu kalma ta tsinuwa khalidina fiha kuma za su shiga wutar jahannama suna masu dawwama la yukhaffafu anhumul azab ba a ɗan taƙaita musu a ɗan sauƙaƙa musu la bari ma kawai azaba kullum ƙaruwa take wala hum yunzarun kuma Allah subhanahu wataala ya ce ba da a ɗan dakanta musu ba mace ya Ubangiji a ɗan sarara mana kaɗan mu ɗan huta to wannan ayoyi suna magana akan ayoyi guda biyu na farko suna magana ne akan waɗanda suke koyo ilimin da Allah subhanahu wataala ya sabkar shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita bayyananniya ce abu ne wanda yake hili sau da yawa mutane ko kuma wanda suke malamai suka tsoratar da jama'a akan cewa shi wannan addinin wani abu ne wanda yake boyayye alqur'ani wani abu ne wanda yake mai wahalan gaske mana tsoratar da mutum kamar kai ka ce ba zai iya gane ba dole sai malam ya zamanto jagoran shi ko da misali a ce an tarjuma da wani harshe daban wanda mutum zai iya ganewa ko kuma akwai wani zai iya yin bayani da zai iya gane addini sai ya ce a ai wannan sai su malam wane su ne za su iya bayani game da ita wannan ayar ko kuma sai su wane su wane to wannan yana daga cikin kaidi da kuma kangi da dabaibayi da ake sama bayan Allah akan shari'a to wannan kuma shine mummunan halin da ya kai kai mutum zuwa ga tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wataala da ma jama'a gaba daya abinda ake so mutum ya karantar da mutane ya nuna musu hanyar gaskiya ya gwada musu shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kenan ba tare da wasu koye wasu ayoyi ba ko kuma bayyana wasu ayoyi da kakan iya samu wanda shi malakin yana da wata hanyar shi daban yana da wata dariƙar shi wanda yake so wannan hanyar ce mutane su bi ko kuma wani layin shi wanda ya dora mutane yake samun wani ɗan canji wanda yake rayuwa ne da gobe da su to ba zai karantar da su ba addinin Allah sai ya riga karantar da su yana karkatar da su don wannan buri na shi ya cika in ma don burin iktisab neman arziki game da wannan bayu na Allah ya bautar da su ko kuma dora su ta hanya ta bata amma kuma ya sani to sai ya riga koye musu to waɗannan su ne za su samu tsinuwa Ubangiji subhanahu wataala da kuma mutane sai Allah ke bada labari cewa kowace abu da take ko da wani ya aikata haka ya fitar da mutane ya bude wata hanya ta bata mutane suke bi to idan ya zo ya tuba Allah subhanahu wataala zai karbi tuban shi to ayi guda biyu wasu suke magana akan kafirai yanda kaga waɗannan guda biyu wanda suke na sama to su ma haka duk kafirin da ya mutu yana kan hakkalin kafirci to shi ma akwai tsinuwa akan shi na Allah da mala'iku da kuma mutane ma gaba daya kuma ga shiga gidan aljanna ga dawwama a ciki malaka ta wannan ayar Allah subhanahu wataala na bayanin wani narkon azaba ne mai tsanani ga dukkan mutumin da ya koyi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ayoyi bayyanannu maqasid as-sahiha wal huda an-nafi lil qulub Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da manhohi wanda suke ingantattu kuma shari'a wanda take mai amfanar da zakata to bayan Allah ya yi bayani sai kuma kai malaka ka zo ka koyi to wannan mutum shine zai samu narkon azaba Abul Ali yake cewa nazalat fi ahli kitabi katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ayar Abu Ali yake cewa ta sarko a Yahudawa ahli kitabu Nasarawa da Yahudawa wanda suka koyi sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sifar manzo a cikin littafin su a cikin Taura a cikin Injila an bayyana sifofin manzo sallallahu alaihi wasallama ga yanda yake ga baban shi ga mamman shi ga garin su ga inda zai zo hatta garin da zai rayu inda ya hijira zuwa Madina gari mai dabino gari mai kaza dukkan wanda a cikin littafin su akwai shi amma sai suka koyi to shine Allah subhanahu wataala sai yake ce musu kenan duk wanda ya koyi abinda Allah ya sabar na shari'a da ayoyin bayyananu to zai samu tsinuwa ta ubangiji subhanahu wataala da kuma ma duk wani wanda yake mai tsinewa ne summa akhbar annahum yal'anuhum kull shay'in ala sani'ihim duk abinda ka sani banda ma Allah madaukakin sarki wanda tsinuwar shi tace mai girma duk wani abu shay'in ko midene sai ya zama to yana tsine musu yadda ka san kamar aka ce mutum wanda yake malami Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin daraja wanda yake ta malami ko kuma mai neman ilimi kiyaye a ruwa tsuntsaye a sama itatuwa da duwatsuna komai zai rika nema mushi gafara yana mushi addu'a to haka mutumin da ya boye abinda Allah subhanahu wataala ya bayyana to shi kuma su ma waɗannan gaba ɗaya za su rika tsine mushi da itatuwa da kihi a ruwa da tsuntsaye a sama da dabbobi da mutane da duk wani abin da ka san halitta ne to sai ya rika tura mushi tsinuwa dalilin wannan sako na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya boye kujirkita to wannan kuma bai takaita ba ga Yahudawa kadai hatta al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san abu wanda yake addini ne ko mutane suke bin shi akan ya karantar da su addini sai ya karkatar da su to zai shiga cikin wannan tsinuwa duk wanda ga shari'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam a zahiri ga sunnar shi ingantacciya yake dora mutane zuwa bid'a da shirka to lallai ne shi ma wannan tsinuwa za ta same shi hadisi inganta Abi Huraira yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm alqiyamati bil jamin min anna duk wanda Allah ya hore mushi ya arsa shi wani ilimi sai mutane suka roƙe shi malam midene hukuncin kaza malam kaza bid'a ne ko sunna ne sai ya koyi to za mushi lissami mana za ta nan wani abu wanda za rika jan shi a cikin wutar jahannama sakamakon wannan koyi ilimi da yi Allah madaukakin sarki zai mushi azaba haka kuma hadisin da ta ci hayyau daga Abi Huraira yake cewa laulal aya fi kitabillahi ma addastu ahadan shay'an Abi Huraira yana daga cikin wanda suka yawaita ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai ma suna ganin shine dan warko wanda yi kowa hadisai masu yawa to amma yake cewa in ba dan wannan ayar ba innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda Abu Huraira yake cewa wallahi to da ban ba kowa ba labarin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan dan tsoron kada ya je ya koyi ga wani hadisi Annabi ya bayani shi kuma ga aya ta ce duk wanda ya koyi ga irin azabar da zai samu tsinuwa to Abu Huraira yace shi yasa duk hadisin da yaji da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya karanta da al'umma sai da shi kala rasulullahi kaza kala da wuya mutum ya karanta hadisi daya biyu uku hudu bai karanta ba hadisi Abi Huraira radiyallahu ta'ala kenan wannan sune sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama tsoron Allah su ba sa ketar wata aya umurin da tayi kuma haka ba za su yi wata mana kasala ba lokacin da aya ta yi umurni ko kuma a ce su kasa hannuwa lokacin da wata aya ta yi hannu akwai ruwaya ta Ibn Abi Hatim daga Barra dan Azib yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi janazatin annabi rabbu daraba ina ilayhi su kuma wanda suke mutum Allah kiyaye kafiri ne kuma har ya mutu bai tuba yana kan kafiri addini shi na kafirci annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a wajen mutuwa kafiri za a zo a mushi wani bugu tsakanin idanuwan shi mana a goshi fa yasma'u darbahu kullu dabbatin ghayra saqalain irin bugun da za a mushi da zafa da za a mushi kowace dabba tana ji kawai abu biyu ne ba sa ji halitta biyu da mutum da aljani amma duk wani wanda yake kafiri ne tun lokacin da yazo mutuwa Allah subhanahu wataala zai aiko mala'iku na azaba za su fara mushi azaba shine Allah subhanahu wataala sai ya ce ulaika yal'anuhumul la'inuna wa yal'anuhumul la'inun ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ga sino ubangiji kenan Allah zai kore mutum daga rahmashi idan ko mutum bai samu rahama ubangiji ba madaukakin sarki to babu shi babu shiga gidan aljanna ga kuma tsinuwa ta jama'a gaba daya malam ce wa jaa fi hadisi innal alima yastaghfir lahu kullu shay'in hatta al-hitar fil bahri wa jaa fi hadhihi al-aya anna al-katim al-ilm yal'anuhu Allah wal mala'ika wan nas ajma'in kana yanda mutum malami zai hudi gaskiya abubuwa da yawa su mushi adda to haka idan ya boye kuma abubuwa da yawa za su mushi tsinuwa kafiri wanda yake akan addini shi na kafirci kuma har ya mutu akan haka nan to abubuwa da yawa za su tsine mushi bayan tsinuwan Allah da mala'ikun shi kenan amma idan kafiri ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya koma addini lalle ne tabbas idan yayi aiki zai samu gaje gidan aljanna Allah subhanahu wataala sai ya ce illal ladzina tabu wa aslamu kenan nan malami ne ko kuma wani mai jagora ne ya dora mutane akan bid'a ya dora mutane akan shirka ya dora mutane akan abubuwa wanda ba shari'a ta annabi ba sallallahu alaihi wasallama dare guda ya gane cewa wannan kuskure ne yazo ya tuba to lalle tabbas Allah zai karbi tubar shi shine mana illal ladzina tabu wa aslamu wanda kamar istisna'i ne an yi tobaciya wanda ya koyi ilimi wanda ya koyi shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan tsinuwa da za ta same shi ta Allah ga mala'iku ga mutane to idan ya tuba sai Allah ya kankare mishi ya yaye mishi wannan zunubi shine ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah ya ce to wannan irin wannan bayu wanda suka dawo suka aikata aiki suka gyara tubar su to Allah maraukin sarki sai ya ce atubu alaihim kenan wannan zan karbi tubar su kai ka ce ba su aikata komai ba tana yi wa Allah subhanahu wataala ya canza aikin nasu mummuna ya zamanto aiki mai kyau wannan kuma dalilin kyakkyawan niyya da mutun zai wajen tuba wa ulaika qadallahu sayati hasanatu wa kana Allahu ghafurur rahim wa ana tawwabur rahim Allah subhanahu wataala ya ce ni mai yawan tuba ne kenan inda kuma zai koma kuma ya sake tuba Allah zai karbi tubar shi inda zai koma ya sake komawa haka duk yadda bawa ya kasance irin zulubin da yake yi da irin katobar duk abin da yake ma Allah madaukakin sarki kadai abinda zai kasance mai wahala a gare shi ne daga hannu ya ce ya Allah na tuba yana faɗin haka nan kalma mai sauki Allah subhanahu wataala zai shiga shi ya gafarta mishi ya karbi tubar shi malaka wa hadha dilalatun ala anna ad-da'iya ila al-kufr malaka wannan dalili ne duk wanda yake kira zuwa ga kafirci awul bid'a ko kuma mutumin da yake kiran mutane zuwa ga wani aiki wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi idza taba ila allahi taba allahu alaihi yana tuba Allah zai karbi tubar shi wa qad warada anna al-umam as-sabiqa malaka al-umumi wanda suka wuce lam takunu tawbatu tuqbalu min misli haula'i minhum wanda suka wuce ba karba irin wannan tuba ta su kenan wannan kamar wani kadaita ce Allah subhanahu wataala ya ba wannan al-umma cewa wanda ya batar da mutane Allah zai karbi tubar shi amma mutanen da suka wuce sharawi na baya idan malami ya batar da jama'a ya dora su akan shirka da bid'a to koda ya zo ya tuba Allah ba zai karbi tubar shi ba to ga kenan a ce mutunci ne daraja ne baiwa ne Allah subhanahu wataala ya ba wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin haza min shari'ati nabiyyi tauba bari dai wannan shari'a ce ta annabin tuba wanda yazo da tuba wa nabiyur rahma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam shari'a shi ce daman shari'a ce samha shari'a ce wanda babu wata wahala so da yawa idan kaga mutun ya takura game da addini to shi ya dora ma abubuwa akan shi wanda babu ilimi a ciki ko ba shirya bace ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga mutun yana kuka yana wash akan cewa addini ya mushi tsanani to amma idan addinin da annabi ne sallallahu alaihi wasallama yazo da shi rahama ce a ciki tuba ne idan mutun ya wallahi a ciki abubuwa ne wanda suke masu sauki Aisha take cewa game da shari'a Allah madaukakin sarki bai tauba annabi ba zaki sai in ya zabi mai saukin malam yakun isman annabi sallallahu alaihi wasallam kullun audai sauki yake zaba ma ita wannan al'umma to saboda haka kenan sai zaman to fadala ne mai girma Allah subhanahu wataala ya ma wannan al'umma ko da malami ya matar da mutane ya sa su zuwa ga hanyar mara kyau idan ya tuba sai Allah ya karbi tubar shi bal summa akhbara ta'ala amman kafara bihi واستمر به الحال الى مماته ابو مي سنني mutumin da ya kahurci Allah ya kiyaye yake kahurci har ya kai zuwa ga mutuwa to wannan shine abun kai ciwo amma inda in a ce shekara nawa kahuri ne amma gashi yazo ya tuba ya kyau tuban shi ya bauta ma Allah to wannan shine abun so zai samu mana aljanna Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in kenan wanda ya mutu bai tuba ba a matsayin shi na mai kafiri su ne suke da wannan tsinuwa ta Allah tsinuwan mala'iku tsinuwan mutane gaba daya ay bil la'natil baligha lahum yawmul qiyama mana la'anta da za a musu mai tsanani ce yawmul qiyama summa al musahabatu lahum fi nar jahannam sannan kuma Allah madaukakin sarki za a dauke su zuwa wutar jahannama la yukhaffafu anhum al azab ba zancan a saurara musu ko a daga musu kafa saboda mi saboda sun mutu suna kafirai Allah kare mu da kafirci la yunqasu amma hum fihi wala hum yunzarun malati la yughayyaru anhum sa'a wahida wala yufattar idan aka sa ɗan wuta a cikin wuta su waɗannan wanda suke kafirci har suka rasu to babu zancen a dan saurara musu ko a dan raga musu ko a ce a bar su zuwa sati mai zawwa shine mana wala hum yunzarun kenan Allah zai musu azaba ne mutawasila da'ima wa na'uzu billahi min zalik azaba ce wanda kullun hawhawa take yi ta yau to ta gobe ta yi ta yau ta jibi ta yi ta gobe haka Allah zai ta musu azaba saboda haka kenan kafirci ba karamin abu ne wanda Allah yake kama bawa da shi kuma idan muka dibi ayoyin nan guda biyu wanda suke magana akan boye ilimi da boye shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya zo ya gama su aka sarka su da ayoyin nan guda biyu wanda suke magana akan kafiri wanda ya ci da kafircin su ya ci gaba da kafirci hayyar su za ku cewa kamar hukumar su guda ne wancan yana da la'anta shi ma wannan yana da la'anta wancan zai samu shiga gidan wuta shi ma wannan zai samu shiga gidan wuta ke wannan sai yake nuna cewa wanda zai dora mutane zuwa ga hanya wadda take ta shirka da bid'a da rashin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama kusan shi da kafiri bambancin nasu kadan ne in ma akwai bambanci mana sai dai wannan kawai gashi yana sallah yana azumi amma irin azabar da Allah zai musu kaga wancan an ce yana da tsino Allah da mala'iku da mutane shi ma wannan yana da tsino Allah da mala'iku da mutane wannan zai shiga cikin gidan wuta shi ma wancan zai shiga gidan wuta sai dai Allah ya ce sai wanda suka tuba kenan tuba ce kawai za ta tseratar da mutum ta dora shi zuwa ga hanya mai kyau to saboda haka anan akwai jan kunne innal ladzina yaktubuna ma anzala minal bayyinat musamman yanayin mu na yanzu wanda mutane suka dauki addini kamar kayan wasa fatawa ta zama kamar abu wanda yake mutum zai iya yin ta ba tare da yayi tunanin ba ma me yace mana irin wani zai ce me hukuncin kaza sai wani kawai ya ce haramu ne ko kuma wani ya ce ai wannan sunna ne ko kuma ya ce wannan bid'a ne ko wannan shirka ne to wannan abu ne mai hatsari idan mutum bai da ilimi akai idan ka ce abu halak ne to dole ya zama to kana da ilimin abun kuma dalili na aya ko kuma dalili na wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma sahabbai ko kuma wannan mazahib guda hudu wanda ake aiki da maganar su wanda ba su samu aya ko hadisi ba to amma haka kawai da ra'ayin mutum ka ce abu kaza gaskiya ne ko kuma abu kaza ba gaskiya bane ko kuma mutum yana ji yana gani ga gaskiya amma zai boye ta ya sa mata wata yana yadda mutane ba za su gane ba dan wata manuwa da ba to wannan ba karamin hatsari bane aiki ne na aikin banu Isra'il wanda su suke aikata haka nan Allah subhanahu wataala hayya musu kalmar tsinuwa lulun allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryama zalika yawma asaw wa kanu yataduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu mana bani isra'ila sune suke irin wannan aikin na koye ayi ruha ruha addini ne amma ba a so a bayyana shi dan kan mutane su gane sunna ta ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai a riga koyewa to wannan hatsari ne duk wanda ya samu rayuwar shi a haka to da wuya zai samu albarkar rayuwa saboda tsinuwar Allah madaukakin sarki mi take takan ba bawa rashin albarka tunda kenan rahama Allah ba za ta sauka ba kenan jinkan Allah da tausayin shi da kuma Allah kasance tare da kai ba za ka samu wanda ba idan tsinuwa take tare da kai shi da rashin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد للي أبن بوتاك شين أبن بوتاك الإله شين أبن بوتا دون أبن بوتا وإن سكي wanda iyan adam suke daukar su abin bauta tun daga wanda ake ganin tsarkin su irin su mala'iku ko kuma wani manyan bayan Allah da malamai da sauransu ko dutse ko icce ko rana ko wata da wuta da dukkan irin waɗannan abubuwan da ake daukar abin bauta to Allah subhanahu wataala ce ku masu imani abin bautanku ilahun wahid abin bauta ne guda al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad la ilaha illa hu babu wani abun bauta kuma sai shi kadai madaukakin sarki huwa rahmanur rahim dalle Allah madaukakin sarki shine mai rahama kuma shine mai jinkai mana shine mai sanya albarkar rayuwa ga bawa kuma a gobe kiyama ya jikan shi sa shi gidan aljanna to wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki ku masu imani kuma shine abun bautar ku guda wannan kenan kalmatu tauhid kadai ta Allah a wajen bauta kada ta Allah da duk wani abin da Allah ya cancanci a kada ta shi to haka ya kamata bawa ya kasance wannan shine cikakken tauhidi ya zama to mutun ya nisanta da shirka wanda ita ce take cin aiki take bata aiki kaga mutun da aiki masu yawa sallah da azumi da zakka da sauran abubuwa amma shirka tana shiga sai ta ruguza su to shine Allah subhanahu wataala sai yake su nuna mana cewa shi kadai ne abin bauta madaukakin sarki dukkan wani abun da ake bauta ma wanda ba shi ba to batil abubuwa ne wanda ba su cancanta ba bauta musu malaka yakhbaru ta'ala an tafarrujihi bil ilahiyya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari cewa shi kare ne abun bauta wa annahu la sharika lahu wa la adila lahu Allah ba bai da wani wanda za a ce wannan sharikin shi ne wanda za a sirka su tare amma Allah bauta shi ma a mushi wala adila lahu kuma babu wanda ya tsara ubangiji a ce tare suke daidai suke bal huwa allahul wahidul ahad al-fard as-samad Allah shi kadai ne ahad mana wanda yake daya kuma as-samad shine wanda kowa yake bukatuwa zuwa gare shi duk wannan abubuwan da mutane tarkace da suke dauka na bauta in ka bibiya sai kaga cewa suna bukatuwa wajen ubangiji subhanahu wataala rabbul alamin mala'iku Allah ya yi su halitta ne yaushe za a yi bawa ya rika bauta ma bawa idan ka dauki malaminka da kake ganin shi da daraja ko wanda za ka ce wani shehi ne ko kuma wani wali ne Allah dai ya halicce shi Allah ya halicci duniyar da yake rayuwa a ciki addinin da yake gani ya samu daraja dalilin shi Allah ne ya umurta da cewa addinatu da wannan addinin mana dai duk wani wanda ba Allah ba idan ka bibiya sai ka ga cewa bai cancanci ba a bauta mishi dan me za a bauta mishi shi bai ba halitta bai halicci sama ba bai halicci kasa ba bai ba ruwan da ake sha ko iskar da ake shaka to miye ta wace hanya ce za a dauke shi abin bauta to amma shi Allah idan muka diba bauta ce akan cancanta tunda shi ya halicce ka kuma Allah shi ya halicci inda kake rayuwa sama da kasa abincin da kake ci ruwan da kake sha iskar da kake shaka kai kawunka da kake yi hatta shekarun da duk abin da kake Allah ya baka to kenan kaga ashe Allah madaukakin sarki cancanta ne a bauta mishi ba wani gata bane zaka ma ubangiji dan kana bauta mishi a Allah madaukakin sarki irin ni'imar da ya maka da irin fadalar da ya maka ya cancanci ka bauta mishi idan ka dauki misali gajere dan adam a ce wani yare ne ka tantana dan karami maraye ne kai ya saba maka aiki ya maka aure ya saba maka gida ya maka kaza to wani mutum duk inda ka ganshi kamar kaga wani ba ko wani lokaci duka mishi zakar kai umurin shi zakar kabi sau da gawa to kaga wannan wai dan adam wanda dukkan abubuwan da ya maka Allah ya yi su ba shi bai shi kawai sila ne sababi ne to idan ga Allah rabbul alamina wanda shi yake komai da komai amma sai ga mutun yana yin kasa a guyar wajen bautawa ma Allah subhanahu wataala amma kuma zai iya ganin darajar wani mai gidan shi ko kuma wani babban shi wanda shi yasa shi wani abun da wanda yana daga cikin nihomi da ubangiji subhanahu wataala to wanda kaga yana daga cikin jahilta ubangiji madaukakin sarki inda za a ce mun san girman Allah to wasu abubuwa yawa da ake yi da shirka da Allah da rashin bauta Allah da rashin mishi da'a to ba za su faru ba to rashin sanin girman Allah so da yawa shi ke kai mutane zuwa ga wannan rashin karatu idan mutum bai ba karatu ta yaya zai san girman Ubangiji subhanahu wataala wanda bai karanta ba hadisi na Manzo sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba alqur'ani bai san me yake a ciki takaka zai san darajar Ubangiji ya san matsayin wannan addinin da wannan manzon da kuma irin da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana da wahala to shi zai zama wajibi dole mu nemi ilimi musamman ilimin sanin Ubangiji ta'rifuni qawla anta abuduni ma'ana kenan dole mu san Allah mu dauki sarki kafin mu bautata mishi idan ba mu san Allah ba ta kaga za mu bautata mishi malai tawbar ta kaddama tafsiru hazaini ismaini fi awwal fatiha idan muka jiba ar-rahman ar-rahim surat al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin wannan ar-rahman ar-rahim sunaye ne masu girma suraye ne masu daraja wanda Allah subhanahu wataala ya kiraye kanshi da su su larabawan qurayshawa a wancan lokacin da ake cewa ar-rahman sai su riga cewa wane ne rahman wa man rahman idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ar-rahman ar-rahim sai su riga cewa wane ne shi to saboda haka sunaye ne masu girma duk wani abu da ka gani wanda yake mai kyau a nan duniya sai ya kasance mutum musulmi ne ko kafiri ne karami ko babba da mace da namiji to ka tabbatar da cewa yana kasar rahama Ubangiji subhanahu wataala rahama ce Allah yake mishi yake rayuwa kana sabon Allah Allah ya baka komai yana matsayin shi na kafiri amma kuma Allah ya bashi komai bai rage mishi komai ba to wannan rahama ce ta Ubangiji game da bayin shi malai ce fil hadisi an Asma' binti Yazid bin Sakr aw Sukr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismun a'zam fi hatayn al-ayatayn ismullah al-a'zam kaman manyan sunaye na Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyin guda biyu ayat take cewa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wannan karshen wannan ayat da muka karanta da kuma suratul ali imran da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lam mim الله لا اله الا هو سيت الحي القيوم كنا الرحمن الرحيم الحي القيوم ولنن سنه cikin sunaye na Allah al-Azam sunaye na Allah al-Azam sune ma'ana idan mutun ya shiga cikin damuwa ko kuma mutun ya shiga cikin wata tsananin bukata ko mutun yake san Allah ya karbi addu'a shi yake so Allah ya mishi wata kariya to wadannan irin wadannan sunaye sune ya kamata mutun ya roki ya zuga Allah da su ya ambaci Allah da wadannan sunaye الرحمن الرحيم الحي القيوم mana kenan kaga ar-rahman rahama ne mai jin kai ne rayayye ne kuma dawwamme kenan duk abin da kake nema abin da kake so Allah subhanahu wataala zai iya magane shi idan na kariya ne idan abin da kake so ne Allah zai baka to wannan yana daga cikin sunayen Allah masu girma ko ba wasu sunaye bane wanda mana mutun zai iya ma wasu wani sharri da su kamar yadda malaman sun bu suke sunaye ne wanda kai karan kanka a matsayin ka na musulmi zaka ja ma kanka alheri ka ture ma kanka sharri ba wai ka tura ma wani sharri ba ko kai wannan baka iya ba aikin ka bane yana daga cikin shashuhadi irin manganu na ƙarya da yanzu ba suke ga mutane dan tsoratar da su sai a kullu sunan al-azam sai an yanka kaza sai an aikata kaza sai an yabo kaza dan a nuna maka cewa abin yana da wuya a amshi duke da take wajenka kuma tsoratar da kai amma kuma duka babu wani abu ɗaya na gaskiya a ciki ko bai yin komai kawai dan dai mutane ba sa karatu ne ba zuwa makaranta shi yasa suke cin kaso suke cin karansu babu baka suke da boli amma da za a ce mutum yana da aqida tacecciya mutum ya san Allah matukar sani ya san addinin shi to babu wani wanda zai zo ya ce mishi abu kaza ko kuma ya ci dukiyar shi ko ya dora shi wata hanya ta bata ko kuma ya nuna mishi wata wani abu wanda yake ƙarya ne a kuma ya gyara mishi ita da zance da iya magana da iya zalaka ya dora ka hanya ta gaskiya inda da za a ce muna karatu da kyau mun san addini da kyau to duk wanda ya maka wannan sai dai kai mishi dariya ka wuce to saboda haka Allah subhanahu wataala a wannan ayar yana karantar da mu shi kadai ne abun ba kuma shi kadai ne ya cancanta abota ta mishi kuma shi ne Ar-Rahman Ar-Rahim dan wani sunaye ne sifofi ne wanda babu wanda ya sifatta da su yanzu idan ka diba idan ka dauki siffa ta rahama sunan Allah madaukakin sarki kasancewa shi bar rahama inda za ka dauki a ce wani mutum ne yake da duniya a ce ya yi umarni a wata ƙasa ya ce kaza za a yi mutanen suka ƙi to kaga zai hana musu ruwa ƙarshenta ya hana musu abinci ko ya hana musu iska wani da ake shaka har su mutu saboda sun taka umarnin shi to amma Allah da yake shi Ar-Rahman ne kuma Ar-Rahim ne sai ka saba ba mushi amma kana bisa ƙasar shi in ya ga dama sai ya bude ka shiga ya baka abinci ya baka sha ya baka iska da zaka shaka to wannan shi ke nuna girman Allah madaukakin sarki akan bayin shi kuma da Allah madaukakin sarki irin tausayin da yake to saka Allah madaukakin sarki sai malam sai ya cewa ma baina zalika mimma zara'a wa bara'a min al-makhluqati dallati ala wahdaniyatihi dukkan mutumin da zai kalli sama indai mutum ne mai adalci ba tare da wani gimshiki ba ka kalli kasa kuma ka kalli yadda kake rayuwa kai ka kalli kanka kawai to ya dace a ce mutum ya san girman Allah madaukakin sarki kuma abu ne wanda zai nuna cewa lalle Allah shi kadai ne bai dace ba a gama shi da wani ko kuma bai dace ba a gama shi da abu kaza wanda kuma su da yawa shine abinda malamai na sunna suke karantar da mutane duk mutumin wanda bai gyara addinin shi ba musamman tauhidi dan shine kashin bayan ibadan mutum ko kuma kasancewar mutum musulmi so da yawa sai ga mutum yana ta aiki dan an koya maka sallah an koya maka azumi an da zakka da sauransu ko da kai su da kyau to kana yin shirka za sai su rushe kenan ya kamata a karantar da kai a nuna maka abinda idan kai aiki zai dawoma shine tauhidi mutum ya zamanto Allah shi kadai yake bauta ma ba zaka bauta ma Allah ba kuma kana bauta ma wani ko kuma mutum ya kai shirka da Allah yayi matsahi ga gangada irin abubuwan yanda yanayi da ake da yanzu masu neman arziki ko kuma masu neman mulki yan siyasa ko masu neman wani abu daban sai ga mutum mutane tsahi suke tsahi tantagaryar shi wanda babu wani shakkuwa ciki amma ko mutum yana nan a matsayin shi na musulmi to kaga wannan rashin sanin Allah ne da rashin sanin girman ubangiji subhanahu wataala duk abin da kake tsammani zaka samu a wajen wani boka ko kuma wani malami dan subbu inda za a ce ka kyautata niyya ka roki Allah subhanahu wataala Allah shine zai baka wannan abu ba tare da sai ka je ba wajen wanda bai shida bai da komai balle ya baka to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala kowane lokaci sai yake kiran bayin shi kai tsaye a wajen du'a'i wanda ita matsala daga cikin abubuwa wanda suke da tauhidi kiran wani Allah zai kai mutum zuwa shirka Allah bai kwatanta cewa ba sai ka kira wani ko kuma wani shine zai sara ka da Allah shine zai adda karbabiya kai taka ba karbabiya ba ce Allah subhanahu wataala yake cewa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ko ku kiraye ni haka Allah yake amma yace wanda ba sa roƙon shi kamar sabo suke yazzakuruna ibadati sai da kuma jahannama dakhiri mutumin da zaka zauna matsayin ka na musulmi baka roƙon Allah baka adda to kamar mutum ne mai sabo kamar sabon Allah kake mana za a sanya ka daga cikin layin masu girman kai kenan kamar kana nuna cewa kai ka wadatu baka buƙatar komai a wajen Allah to shi yasa dole mutum ya zamanto alkade zai kiraya wajen neman buƙata ko kuma ture mishi wani abu wanda yake mummuna ne inna fi khalqis samawati wal
ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
no
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
الله يجوا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. جل الله يجمعنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كيكاتي ونسيتي توي دمي. Allah shi kadai zai abota kama to Allah mu da sarki zai mana bayanin rububiyyar shi kaman aikin da Allah yake yi shi yasa kaman da muka ce Allah mu da kokin sarki botar shi da yake bota ce ta cancanta ba wato bota bace ta cewa wane nima barde tunda ana bota Allah din nima in yi a Allah mu da kokin sarki ya cancanci abota ta mushi shi ne sai Allah ya ce lalle tabbas a cikin halittar sama da kasa والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار da kuma irin canji da ake samu sabanin dare da rana yanzu muna cikin dare nan da yan awoyi kuma sai ga sahiya tayi wal fulki allati tajri fil bahri teku jirgirwan da yake bisa teku yanda yake tahiya to shi ma wannan aya ne daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala wanda yake nuna kudura Allah da kuma girman shi bima yanqawun nas mana shi bato ko kuma jirgin ruwan so juwa yake tahiya da wani abin da yake amfanin mutane jirgin ruwa ya dauko abinci ko ya dauko abubuwan abin hawa motoci da sauransu ko ya dauko kaya wanda mutane za su amfana a bisa ruwa ko ba tare da ya nitse ba amma da zaka je kwararo ko dan karamin dutse sai nitse وما أنزل الله من السماء من ماء haka kuma idan muka dibi abinda Allah ya saukar daga sama na ruwa wanda shi ma yana daga cikin aiki na Allah madaukakin sarki fa ahya bihi al-ardh bayan ya sauko da ruwa kuma sai ya rayar da ruwa ita kasa sai aka rayar da ita dalilin wannan ruwan da Allah ya saukar ba'da mautiha bayan da a mace take lokacin rani lokacin da damana ta wuce kasa ta kekashe ta bushe itatuwa duk wata ciyawa ta zamanto masara komi karmami iska tana dauka da Allah ya yi ruwa kwana ɗaya kwana biyu shikenan sai ga tsirrai sun huto kenan Allah ya rayar da ita ba da mautiya wa basa fiha min kulli dabba Allah subhanahu wataala kuma sai ya watsa ko kuma sai ya samar a ita wannan kasa dukkan abubuwa na halitta dabba anan duk kullu ma yadubu alal ardi duk wanda yake taka kasa wanda yake tahiya ba sai waccan dabba ba ta Hausa su tumaki su shanu a mutum ma yana ciki duk wanda zai taka kasa Allah subhanahu wataala shi ma ya shiga kalmar dabba wa tasrifir riyahi da kuma yadda Allah yake sarrafa iska wata iska ta zo da azaba wata iska ta zo da rahama wata iska ta zo da girgije wata iskar ta tattara shi wata iskar ta kora girgijen yaje inda Allah ya yi nuwaci cewa a can za a yi ruwa shi ne manawa tasrifir riyah was-sahabi musakhari da kuma girgijen wanda Allah ya hore shi dan yayi ruwa baina as-sama'i wal-ardi tsakanin sama da kasa la'ayatin Allah ya ce wannan abubuwan gaba daya akwai aya halitta sama da kasa dare da rana yanda bato yake tayi a bisa ruwa abinda Allah ya saukar da ruwa da kuma tsirrai da halittar da Allah ya amsa kasa to lalle anan akwai alama wanda take nuna Allah subhanahu wataala shi kadai yake li qaumi yaqilun amma ga ba da kowa ba da mutane wanda suke masu hankali kada duk mutumin da zai aje hankalin shi a wajen da dan adam ya halicci mana ya kalli halittar sama da ƙasa da abinda Allah ya dare da rana zuwa da zawa ya ma kanshi adalci yayi aiki da kwakwalwar shi da hankalin shi lalle ne tabbas sai ya tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abun bauta wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kana wata ayar hayyau ito su wannan ayoyi wanda zamu karanta ba zo gaba duka sun sa tabbatar wa cewa lalle ilahukum ilahu wahid Allah shi kadai ne ya cancanta abun bauta mishi malaka waqtilafu al-layli wan-nahar kaga bayan halitta sama da kasa wannan dai abu ne wanda yake sananne ga taran sama muna ganin ta ga kuma kasa ita ma muna takawa sai kuma sabani ya dare da yini wannan sai zo kuma wannan sai tayi wani lokaci sai ga dare ya ja kamar yanzu lokacin sanyi ko sanyi zai kama dare ya yi tsawo sai da rana ta yini yayi karanci ko kuma lokaci ga dare yayi kadan amma kuma yini yayi tsawo to wannan duk yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ba wai abu bane wanda yake zawa haka kawai akan rashin tsari Allah subhanahu wataala sai yake cewa lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal layl sabiqu an-nahar wa kullu fi falakin yasbahun surati yasin Allah yake cewa ita rana batta gaugawa har ta je ta wuce wata irin ta yadda Allah ya tsara ta haka take batta wucewa haka kuma shi ma wata to balle kuma shi dare yazo shi ma ya wuce rana ya wuce yini a yadda Allah ya tsara su idan wannan yazo sai wannan yazo idan wannan yazo wannan yazo ba ce ba wannan yayi gaugawa ko kuma wannan zai wuce wancan to wanda kira daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wataala wanda suke nuna mana cewa lalle Allah shine ya cancanta abun ta mishi kadai wa kullun fi falakin yasbahun sai Allah ya ce kowa a wurin shi yake fito yanda muke ga rana muke ga wata yini kowanne Allah ya sa shi wani tsari wanda yake tahiya kuma akan shi yake tahiya wanda ba zai sauka akan tsari shi ba sai idan duniya ta zo karshe yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake mu labari kenan kiyama ta zo da lokacin kowanne sai wasa yake wa rana kawalo ita ma sama ta kekece komi ya lalace kenan Allah ya kawo daidai ajalin su ya kare to waɗannan abubuwa ne wanda suke nuna mana cewa lalle Allah ya cancanta abu ta mushi kuma Allah shine yurjil layla fil nahari a wata ayat sai kita yurjil nahara fil layl kamar wani lokaci sai a sa awoyi na yini sai su shiga cikin dare yurjil layla fil nahar wani lokaci kuma sai ga yurjil nahara fil layl sai ga ayoyi na yini sun shiga cikin dare to haka wannan duka ayoyin Allah ne sai Allah ya ce wal fulki alladhi tajri fil bahri bima yanfa'un nas ay fi taskir al bahr li haml al sufun min janib ila janib li ma'ash al nas Allah madaukin sarki ya hore jirgin ruwa sai a dauki abinci daga nan zuwa can a dauki kayan amfani daga wannan yanki na duniya masal a ce Asia zuwa yanki na Afrika ko na Europe ko kuma na America wanda duka yana daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wataala ayat tashi tunda sai ya dauki abubuwan da suke dubunnai wanda motoci ba za su iya dauka ba wanda wani abun dauka ba zai iya dauka ba amma shi ba to zai iya dauka jirgin ruwa ne guda to kaga wannan alamomi ne wanda suke nuna lalle Allah subhanahu wataala shine ya cancanta abu ta mushi aya ta tashi malati wal intifa'u bima inda ahliha zalika al iklim sai ka cewa dan wata duniya daban suna anwanuwa da wani abu na wata duniyar wanda inda za a kawo shi a rayi na da a ce sai fatake na rakun ma ko kuma shanu da waye za a dora ko dawaki to sai an yi watanni ko kuma ma akai wata shekara da hauko abinci daga Asia zuwa America ko kuma daga America zuwa Asia ko zuwa Africa amma sai Allah ya sauƙaƙe jirgin ruwa sai a mushi laftu ton miliyika kuma sai zai sarki wani sai ayi wata 6 ana sarki wani sai ayi wata 3 ana sarki kuma cikin ruwa zai keta ba tare da ya nitse ba to wannan aya ce Allah subhanahu wataala yake nuna wa bayi shi malaka wa naqala hadha ila haula'i wa ma inda haula'i ila haula'i sai ga awhanin wadannan akai ma wa'incan awhanin akai ma wa'incan kuma wannan jirgin ruwa ne Allah ya hore وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها كما يد الله سبحانه وتعالى او ايه يكي cewa wa ayatul lahumul ardu maytatu ahyaynaha yana daga cikin alamar da ke nuna Allah shi kadai ne abota ta mushi kasawar take macecciya sai Allah ya ce ahayina ha sai muraya ta wa akhrajna minha habban sai mu huto da kwaya ta hatsi ko ta dawa ko ta masara ko ta wake sai Allah subhanahu wataala sai ya ce wa akhrajna minha habban faminhu yaakulu wannan shine abincin mutane irin abubuwan da Allah ke fitarwa waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin sai ga kuma akwai garake da dabino akwai garake da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun Allah ya ce kuma sai mu hudo da idanuwa da ruwa ba dan komai ba liya'budu min samarihi dan su ci irin kayan marmari da ke cikin wannan gona wa ma amilatu aydihim afala yashkurun Allah ya ce a hannunsu babu wanda ya aikata lokacin da ka sa tsaba ka saka binne babu wanda zai ce shi ya hutar da ita hannun kowa bai ba aiki sai Allah ya ce afala tashkurun afala yashkurun yanzu ba za su gode ma Allah ba akan nemomin shi subhanallazi khalaqal azwaj kullaha sarki ya tabbata ga Allah da ya halicci abubuwa azwaj biyu namiji da mace ga dare ga rana ga wata ga kuma ga rana ga wata ga mutum ga namiji da mace komi haka Allah ya yi su da wannan aya ce mimma tumbi'u min anfusihim abinda kasa take hutarwa akwai namiji da mace kuma haka mutane a karan kansu akwai na mazaje akwai kuma mataye wamin ma la ya'lamun haka ma abubuwan da mu sani ba akwai namiji da mace to wanda ka sanar daga cikin ayoyin ubangiji wa basa fiha min kulli dabba ma'anar shi da al-ikhtilaful ashkaliha wa alwaniha wa munafiha wa sigariha wa kibariha abinda Allah yayi sai ga wani mutum babba wani mutum karami wani jane wani baki ne wani kaza ne wannan namiji ne wannan mace ne ga dabbobi iri-iri kala-kala tsuntsaye daban-daban duniyar teku a cikin ruwa su ma kiyaye da abubuwan da suke cikin ruwa iri-iri kala-kala da wanda suke na burgewa da wanda suke na tsoro da wanda suke masu kyau da wanda Allah duka haka yi su shi da ma'ana wa basu fiha min kulli dabba to wanda cire daga cikin ayoyi wanda suke nuna Allah subhanahu wataala ya cancanta abota mishi Allah ya ce wa ma min dabbati fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya rubuta duk dabbar da ka gani tun daga mutum har zuwa karamar dabba to Allah ya san daga ina take ina za ta shine ma'ana mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya rubuta a cikin lauhi mahfuz hatta sikiya shi da sauransu duk abin da ka sani na halitta ubangiji Allah ya rubuta ya tsara su to wannan shi yake nuna cewa Allah shi kadai ya cancanta abota mishi wa tasrifir riyah ma'ana taratan yati bil rahmati wa taratan yati bil azab iska wani lokaci ta zo da rahama wani lokaci ta zo da azaba haka kuma wa sahabul musakhkhari baina samai wal ardi abinda Allah yake yi na girgije wanda yake yi shi tsakanin sama da ƙasa dan yayi ruwa sai Allah ya ce ayatul liqawmi yaqilun ay fi hadhihi al ashiya' dilalat bayyinatin ala wa idaniyati Allah ta'ala bale ce akwai abu wanda yake dalili a hili dalili wanda yake wazi akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta abota ta mushi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ayatun lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adhaban nar insha Allah sati mai zuwa za mu dasa bari cewa lokaci abinda muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah